Sharif Nastura Ashir yana ɗaya daga cikin jigajigan gamayyar ƙungiyoyin Arewa, wacce aka fi sani da CNG a Turanci, kuma yana cikin waɗanda suka halarci zanga-zangar lumanar da aka yi a Katsina, kamar yadda mai magana da yawun ƙungiyar Suleiman Abdulaziz ya mani ƙarin bayani.
Alal haƙiƙa, jiya bayan an gama zanga-zanga, an tafi da Nastura Ashir Sharif, ƴan sanda sun tafi da shi. To amma ba kamar yadda ake cewa wai an kama shi ba, in an ce an kama shi kamar an je an kama shi a filin zanga-zanga ne. Ba abin da ya faru kenan ba. Mu ne da kanmu bayan shi commissioner ƴan sanda shi ya tari masu zanga-zangar nan, ya musu jawabi, muka ce to bari mu je mu yi mishi godiya yanda ya bamu haɗin kai da mutanen shi aka yi zanga-zangar nan cikin lumana, wanda ba taɓa zanga-zanga na lumana irin wannan ba. Muka je office Sharif din, muka zauna muka bayani, muka gode mishi, muka gode ma ƴan sanda, muka bashi takarda da zai kai ma gwamna. Sai kuma sai ya ce mana ai IG ya ce yana son ganin shi Sharif. Sai muka ce to shikenan, ai muna da motocin bari mu tafi. Sai ya ce a'a, ai akwai mota da aka tanada da za a je da shi. Kun ga yaudara ce kawai da cin amana, wanda kuma mu wannan ba zai dame mu ba. Sannan kuma wai a yanda muke samun bayani, shi ma wai tuhuman da ake masa sun hada da wai ya zagi Femi Adesina, ma'aikacin fadan shugaban kasa wanda ya zagi Professor Ango Abdullahi, aka tare masa, wai shi ma laifi ne wannan. Kuma ya hada zanga-zanga da ba a taba irin ta ba na lumana a kasar nan. Duk duniya, kowa da duniya sun bada shaidan haka. Shi ma commissioner ɗan sanda ya bada shaidan haka. Commissioner ɗan sanda na jihar Katsina.
Shi kuwa masanin tsarin mulkin kasa barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ya ƙarin haske akan abin da kundin tsarin mulkin kasa ya tanada a game da kama mutum ko kuma tsare shi a hukumance.
Wato daidai da sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya, idan ma ana zargin ka ne akan wani abu, to a cikin awa 24 a gabata da kai gaban kotu ai maka bayanin laifukan da kai, a kuma baka hurumi na dama na ka kare kanka, wala Allah ka dau lawyer ya kare ka, ko amma baka da karfin lawyer, wajibi ne ga hukuma ta dauki lawyer ta baka wanda zai zo ya kare ka. Wannan abu ne wanda yake sun yi abun su daidai da hurumi na tanaje-tanajen tsarin mulki. Ana neman izini ne idan ana tunanin wannan abun zai iya kawo tashin hankali ko kuma zai iya kawo bambancin ra'ayi tsakanin kungiyoyi har a ji a rigima ko a tada hankalin ƙasa da kwanciyar hankalin jama'a.
A lokacin da yake tsokaci akan wannan batu, mai magana da yawun kungiyar dattawan Arewa Dr. Hakim Babu Ahmad ya yi tsokaci yana cewa,
ni dai abin da nake cewa shine a ƙarƙashin a zaman da muke yanzu muna mulkin demokradiya ne, kowa yana da ƴancin shi, ba a kamu na nuna ƙarfi, kuma ba a yin kama karya. Ko ni ne ko Sharif ne ko ma wane ne ƴan sanda suka ga suna da hujjan su gayyace shi ko su kama shi sai mashi tambayoyi, amma kada a ci zarafin mutum, kada kuma a karya doka wurin neman gyara. Kawai abin da zan ce kenan.
Na yi kokarin samun bayani daga bakin muƙaddashin kwamishinan ƴan sanda kuma mai magana da yawun rundunar ƴan sandan ƙasar Frank Mba, amma kokarina ya ci tura. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.